Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 20 ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, ɗan bindiga sun kashe wasu ɗan China tara a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. An ba da rahoton kashe farar hula 20 a wasu hare-hare daban-daban a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Sannan kasashen Iraki da Iran sun rataba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar tsaro jiya Lahadi da ta hada da kare kan iyakokinsu.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an sake zaben gwamnan jihar Lagos, Sanwa Olu, karo na biyu a matsayin gwamna na jihar. Kana hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ayyana Ahmed Aliyu na APC wanda ya galaba a zaben gwamna a jihar Sokoto.
Farko dai muna Allah godiya da ya babu wannan nasara. Insha Allahu muna tabbatar ma jama'a jihar Sokoto da Najeriya baki daya cewa jam'iyyar APC a jihar Sokoto za ta zama gwamnati ta gari wadda za ta kula da matsalolin mutane, wadda za ta saurare su.
A jihar Kano ko inda fafatawa ta yi zafi tsakanin Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC da Abba Kabir Yusuf Gida-gida na jam'iyyar NNPP. Hukumar zaɓe ta INEC dai tana gab da ba da sakamakon zaɓen, sai dai ba a riga an yi hakan ba. A Kaduna kuma an ɗage zaman karɓan sakamakon zaɓen ne har sai yau da rana idan Allah ya kai mu. A jihar Adamawa kuma inda mace ɗaya tilo ta fito tana takarar gwamna Aisha Binani, mutum bai bambanta da irin wanda INEC ta gaza ba da sakamakon zaɓen ba, wanda ta ce za ta yi hakan a yau da rana kenan da ƙarfe 12. Za mu kuma kawo muku wani taron manema labarai da hukumar INEC ta yi a birnin tarayya Abuja, inda ta bayyana irin nasarori da ta samu bayan zaben shugaban ƙasa. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Yan bindiga sun afka wata mahaƙar ma'adinai da Chinawa ke tafi da ita wadda ba da daɗewa ba aka buɗe a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Suka kashe Chinawa tara baya ga biyu da suka raunata jiya Lahadi a cewar hukumomi. To amma gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawaye wadda da farko wasu suka zarga da kai harin ta fitar da wata takardar bayani daga baya a ranar, inda ba tare da gabatar da wata hujja ba ta zargi rashawa mayaka daga kamfanin sojin mayakan nan na Wakna da haddasa tashin hankalin. Harin wanda aka kai da asubahin jiya Lahadi ya faru ne 'yan kwanaki kawai bayan da wasu 'yan bindiga suka sace wasu Chinawa uku a yammacin kasar daura da kan iyakar kasar Kamaru, al'amarin da ya sa shugaba Faustin Archen Todera ya ruga China don baya da tabbaci ga masu saka jari. An ba da rahoton kashe farar hula 20 a wasu hare-hare daban-daban a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo, wadda ke fama da tashe-tashen hankula, inda aka kuma sake shiga fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen M23, abinda majoyin yankin suka gaya ma kafar labarai ta AFP kenan jiya Lahadi. A lardin Ituru an zargi mayakan Kodeko, wata kungiya mai ikirarin kare al'ummar Lendu daga wata kabila mai suna Hema, da kai hare-hare kan ƙauyuka biyar a Mahagi da safiyar ranar Asabar. Zuwa yanzu mun kirga gawarwaki 15, yawanci mata, yara da tsofaffi, a cewar Anon Lokuwa, sarkin wani ƙauye. An kuma samu rahoton kashe mutane aƙalla tara a Unguli da ke Kivu ta Arewa mai makwabtaka da wurin, kuma ana zargin 'yan tawayen ADF masu alaƙa da ISIS da kai harin, a cewar sarkin ƙauyen Kambale Kwamboso.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, hukumar zaben Najeriya ta INEC ta bayyana gwamnan jihar Lagos mai ci yanzu a matsayin wanda ya samu nasara a zaben gwamnan da aka gudanar a jihar. Babangida Jibrin na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Of APC, satisfy the requirements of the law and also and meeting the requirements of the law is hereby declared the winner.
Yanda aka bayyana sakamakon zaben gwamna a shalkwatan hukumar zabe na INEC da ke birnin Lagos kenan bayan matsalar da aka samu da ya kai ga gudanar da wani zabe a wasu mazabu na karamar hukumar ete osa a jiya Lahadi. Sakamakon zaben da hukumar zabe a jihar Lagos ta fitar ya nuna cewa Babajide Sanwo-Olu ya samu kuru'u fiye da 764,100 sai wanda ya zo na biyu dan jam'iyyar Labour ba Deborah Bodis Vivo wanda ya samu kuru'u fiye da 312,000 sai kuma dan jam'iyyar PDP mai kuru'u fiye da 62,000. Ga dai abin da shi ma gwamna Babajide Sanwo-Olu ke cewa game da sakamakon zaben.
I want to salute you for participating in the democratic process. The Russians have spoken, standing a hand of fellowship to you. No victory, no vanquish. In the true spirit of sportsmanship.
Gwamna Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa wannan nasara ba nawa bane kadai, nasara ce ta mu al'ummar jihar Lagos, kuma za mu yi iya iyawan mu na ganin ci gaban jihar Lagos. Muna fata za a haɗa hannu domin ciyar da jihar Lagos gaba. Tuni dai yan adawa suka yi watsi da sakamakon zaben tare da zargin an yi maguɗi a zaben. Alhaji Ado sai Abu Dansudu, wani shugaban kungiyar yan arewa ne a Lagos, wanda kuma ya bayyana ra'ayinsa game da wannan zabe da aka gudanar.
Su waɗanda ainihin suka sha ƙasa, to kawai su rungumi ƙaddara, su miƙa komai ga Allah, kuma su san Allah ne yake ba da mulki ga wanda ya so, kuma yake karɓe shi ainihin ga wanda ya so. Don haka sai dai su yi haƙuri kuma su hari gaba, amma wannan da aka yi an yi shi lafiya, an gama lafiya, kuma Allah ya ba wa wannan zai ci nasara, kuma ya ci nasara.
Sabanin nasarar da jam'iyyar Labour ta samu a zaben shugaban ƙasa a nan Lagos a wannan karan dai ta kasa kai bantanta. Yan siyasa da dama dai sun bayyana takaicinsu na kin fitowar jama'a domin kada kur'unsu a wannan zabe sabanin abin da ya faru a zaben shugaban ƙasa. Jihar Lagos dai na da masu katin zabe fiye da 7,000,000. To sai dai kuma sakamakon zabe ya nuna cewa da ƙyar waɗanda suka kada ƙuri'an suka kai 1,000,000. Babangeji Brown, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, kasashen Iraki da Iran sun rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar tsaro jiya Lahadi, matakin da a cewar jami'an gwamnatin Iraki na da zimmar haɗa kai da yankin Urdawan Iraki, inda Iran ke cewa 'yan tawayen Urdawa na barazana ga tsaronta. Yarjejeniyar tsaron ta bai ɗaya ta ƙunshi haɗin gwiwa wajen kare kan iyakokin ƙasashen biyu da kuma inganta haɗin kai a fannoni daban-daban na tsaro, a cewar wani bayani daga ofishin Firaministan Iraki. Sakataren Majalisar Tsaron Ƙoli ta Iran Ali Shamkhani ya rattaba hannu kan yarjejeniyar da mai bayar da shawara kan harkokin tsaron Iraki Qasim Al-Araji a gaban Firaministan Iraki Muhammad Al-Sudani, a cewar ofishin Firaministan. Gwamnatin Burtaniya jiya Lahadi ta ce za ta fara ta sakeyar masu neman mafaka a Burtaniya zuwa ƙasar Rwanda cikin 'yan watanni masu zuwa. To amma sai fa idan kotunan Burtaniya sun yanke hukunci cewa matakin wanda ake takaddama a kai bai saba doka ba. Ofishin harkokin cikin gida ya ce yana kokarin fara jigilar kafin lokacin bazarar sama, tunda sakatariyar harkokin cikin gida Suela Braverman ta ziyarci kasar ta gabashin Afirka don jaddada aniyar gwamnati mai ra'ayin riƙau ɗin ta wajen aiwatar da shirin. A Kigali, babban birnin kasar ta Rwanda, Suela ta gana da shugaba Paul Kagame da kuma Firaministan, wato ministan harkokin waje Vincent Birut, ta kuma ziyarci sansanin da aka tanada don tsugunar da waɗanda za a kawo daga Burtaniya ɗin.
Anjima a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bayan nasara da ta samu a zaben shugaban kasar Najeriya, jam'iyyar APC mai mulki tana ci gaba da samun galaba a wasu jihohin kasar. Daga cikinsu akwai jihar Sokoto da ke arewa maso yamma, inda jam'iyyar ta kwace mulki daga hannun jam'iyyar PDP mai mulkin jihar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Fatar da 'yan Najeriya ke da ita ta ganin sun samu abin da suka zaba a zaɓuɓɓukan da suka yi na ranar 18 ga watan Maris, ta fara zuwa wasu da farin ciki, yayin da wasu kuma takan zo musu ba da daɗin rai ba. Magoya bayan jam'iyyar APC mai adawa da gwamnatin jihar Sokoto yanzu haka suna cike da farin ciki da mai wanda suka zaɓa ya jagoranci jihar Ahmad Aliyu Sokoto ya samu galaba, inda ya doke 'yan takara 16 da suka nemi zama gwamna a jihar. Babban jami'in tattara sakamakon zaɓen gwamna a jihar, Farfesa Armiyau Hamisu, shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen Ma, ya ce Ahmad Aliyu Sokoto ya lashe zaɓen ne da ƙuri'a 453,661, yayin da wanda ya zo na biyu Sa'idu Umar na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 444,632.
That Aliyu Ahmed Sokoto of the APC, having satisfied the requirement of the law, is declared the winner and is returned elected.
Bayan ayyana wanda ya lashe zaben, na zanta da wakilin jam'iyyar APC a wurin tattara sakamakon kuma ministan 'yan sandan Najeriya Muhammadu Megari Dangyadi.
Farko dai muna Allah godiya da ya babu wannan nasara, kuma mun imani cewa duk abin da ya faru tsari ne na Ubangiji, kuma mun karbi wannan nasara da Allah ya bamu hannu bibiyu, kuma mun yi masa godiya. Insha Allahu muna tabbatar ma jama'ar jihar Sokoto da Najeriya baki ɗaya cewa jam'iyyar APC a jihar Sokoto za ta zama gwamnati ta gari wadda za ta kula da matsalolin mutane, wadda za ta taurare su, kuma wadda za ta yi musu ayyuka na cigaba in Allah ya so.
A haujin wanda ya zo na biyu kuwa, wanda shi ne ya tsaya wa jam'iyya mai mulki a jihar ta PDP takara, Sa'idu Umar, wakilin jam'iyyarsa wanda kuma shi ne kwamishinan albarkatun ruwa a jihar Sokoto, Dahiru Yusuf Yabo, ya maganta akan wannan sakamakon.
To, kamar yadda ka sani, an haɗu sakamako, don haka ba wani abin zance illa Allah ya tabbatar mana da alheri. Kuma Allah ya sa wannan abin shi ne alheri ga jama'ar mutanen Sokoto gaba ɗaya da Najeriya gaba ɗaya. To, gaskiya ni dai a matsayina na wakilin jam'iyyar PDP ko kuma in ce retainer officer na ɗan takara da sauransu, ba wani abin da zance game da wannan, wannan haƙƙi ne ɗan takara da jam'iyya. Amma dai ni abin da aka ce yanzu in yi na yi, akwai statement ɗin da mai girma gwamna ya yi na cewa idan sakamakon zaɓe aka hito da sakamakon zaɓe za mu karɓe shi da hannu biyu, amma ba shi ka sa ko wani irin sakamakon zaɓe mu karɓe shi ba. Idan akwai wasu matsaloli a ciki, ana yi bincika daga baya a ɗauki mataki, amma dai as far as abin da aka yi yanzu gurguren hali mun gamsu da abin da an kai.
A jihar Kebbi ma, wanda ke makwabtaka da jihar Sokoto, an kammala tattara sakamakon zaben gwamna daga dukkanin ƙananan hukumomi 21 da ke jihar, kuma na zanta da wani abokin aiki wanda ya halarci wurin da aka tattara sakamakon zaben, wato Yazid Umar.
To, zuwa yanzu dai shi baturin, babban baturin zaɓe da ke tattara sakamakon, ya ayyana wannan zaɓen a zaman wanda bai kammala ba, saboda ya bayyana cewa dukkanin ƙananan hukumomi 21 da ke jihar Kebbi a ƙaramar hukumar mulki ɗaya ce kashal, ba a samu inda aka soke zaɓen ba, kuma zaɓen inda aka soke ɗin adadi ne ya kai 91,000, wanda yake kuma ratar da ke tsakanin waɗanda suka samu galaba a wannan zaɓen, wato jam'iyya mai mulki da kuma babban jam'iyyar adawa, 40,000 abu ne. Saboda haka ya ce bisa wannan kuwa babu hujja da doka na cewa a ayyana wanda aka da wannan a zaman shi ne ya lashe.
Zaɓen sababbin shugabanni da jama'a suka yi abu ne da ke nuna fata da suke da ita ta samun shugabanci na gari wanda zai kai Najeriya ga dawamammen cigaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Sai da Muhammad Nasir da wannan rahoto da ya aiko mana. To, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kano, inda a halin yanzu muke tare da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari kai tsaye ta wayan tarho daga shalkwatan hukumar INEC a jihar Kano. Mahmud, idan kana sauraren mu, kana jin mu, wani irin hali ne ake ciki a jihar Kano game da sakamakon zaɓe?
To baba, kamar yadda watakila masu saurare ba za su kasa ji ba ko su gani, da misalin karfe 3 na ranar jiya ne aka fara tattara sakamakon zabe na gwamna a nan shalkwatar hukumar zabe ta INEC a Kano, kuma an kammala wato da misalin karfe 3 na daren nan da ya wuce. To amma wato an gama tattara ko gabatar da rahotanni ko kuma sakamakon zabe daga kananan hukumomi 44 na jihar Kano, kuma karamar hukumar Dala ita ce ta zama ta karshe da karfe 3 da ran nan. To yanzu abinda ake ciki kwallo ake ciki shine wato daidaita alƙalma da shi babban baturen zabe Farfesa Ahmad Dako Ibrahim yake yi, saboda ya zo bayan ya kammala ya yi bayani cewa kamar watakila akwai wato bambanci da ya samu na tazara tsakanin manyan jam'in da suke wato fafatawa. An sami tazara ta kusan ƙuri'u 130, to amma kuma akwai wato soke-soke da aka samu a akwatuna daban-daban na fadin jihar Kano, wanda adadinsu ya kai wato mutane da suka rijista a wannan wuri ya kai mutum 273,442. Da aka yanzu yana tantancewa ne cewa inda aka soke din nan menene ya biyo baya, fada aka yi ko kuma an yi zulakin ƙurƙu ne misali. Da haka sai ya tantance ya gane ya ware kowace cewa misali ƙuri'a kaza da aka soke an soke ta ne sakamakon tarzoma da aka yi, sannan ƙuri'a kaza kuma a akwatu kaza ko kuma a mazaɓa kaza an soke ta ne sakamakon aringizan ƙuri'u da aka yi. Kama tantancewa sannan kuma zai faɗi matsaya.
To Mahmud, kamar yadda ka ce akwai abin nan rata da aka samu na 130, wane ne akan gaba da ke da wannan ratan da mai bi masa?
Jami'ar NPP ita ke da wato kan gaba da wannan tazara da na ambata maka, amma kamar shi yadda shi bayani kafin bayan da aka kammala karɓar sakamakon zaben ita karamar hukumar Dala, ya ce zai yi wannan aikin tantancewa sannan kuma zai faɗi sakamakon zaɓe ko kuma matsayar abin da doka ta faɗa.
To yaushe
sai ya maye zai waɗannan alƙalma tukuna?
Yaushe ake sa ran za a faɗi sakamakon zaɓe?
To zuwa yanzu dai muka yi ɗazunan muka yi sallah, kuma yanzu shi kaɗai ne a wannan zaure yake wato tattara alƙalmansa, saboda haka kowane lokaci daga yanzu idan ya kammala tattara waɗannan alƙalma zai sanar da wato halin da ake ciki.
To mun gode ƙwarai da gaske Mahmud da wannan ƙarin bayani da kamin, kuma da yardan Allah idan mun samu wani abu za mu kawo muku. To bari kuma mu shiga wato jihar Kaduna, inda wakili mu Isa Lawai Dikara ya ce hukumar zabe ta INEC ta dage karban sakamakon zabe har sai wato daga jiya yammaci Lahadi kenan zuwa yau Litinin da rana. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
Ci gaba da karɓan sakamakon zaben gwamna a jihar Kaduna kenan cikin daren jiya Lahadi, inda aka karɓi sakamako daga kananan komi 19 cikin 23 da ke jihar Kaduna, kafin ɗage karɓar sakamakon zaben zuwa yau Litinin da ƙarfe 12 rana. Mataimakin shugaban jami'ar Usmanu Danfodiyo Farfesa Lawar Suleiman Bilbis shi ne babban jami'in da ke karɓan sakamakon zaben gwamna a jihar Kaduna.
Yanzu mun ƙare na yau da sauran local government guda hudu, a cikin hudun na wurin akwai binnin gwari sai kuma kube za su taso. Mun san kuma tahiya wurin nan ba sauri gare ta ba. Da mu dawo mu ɗauki biyu, sannan mu ƙara break mu ɗauki biyu. Shi ne muka ce in Allah kai mu gobe za mu hara ƙarfe 12. Lokacin kowa hudun nan suna nan sai mu yi su mu ƙare gabaki ɗaya in Allah ya nuna mana.
Zuwa yanzu ya ka kalli yanayin yadda aka gudanar zaben nan.
Bai so abin da aka waɗi kaga ai baya tsani. Ba tashi hankali ba wanda ya wani complaint, so mun sa rai cewa insha Allah komai muna bisa daidai ne.
Kwamishinan 'yan sandan da ke kula da zabe a jihar Kaduna CP Babaji Sunday ya ce komai na tafiya daidai.
To alhamdulillah, komai na tafiya cikin lumana kamar yadda ka gani. Mun gamsu.
Wani sako da ka aiki al'ummar Kaduna?
Mutane su kara haƙuri su saurari sakamakon tunda ana kan tattarawa. To ko me wakilan manyan jam'iyyun da suka shiga wannan zabe na jihar Kaduna ke gani game da yadda hukumar zabe ke tattara alƙaluman zaben.
Sunana Comrade Danjuma Bello Sarki, kuma ina wakiltar jam'iyyar PDP ne anan. Eh to gashi nan da yana gudana muna kallo ba gama ba, an karbi sakamako daga kananan hukumomin 19 wanda aka ce gobe mu dawo karfe 10:12.
Amma kun gamsu da yadda ake karban sakamakon?
Eh to muna da duddubawa mu gani.
Honorable Awal Tafoki, shugaban jami'an Labour Party na jihar Kaduna.
Ya ku kalli yadda ake karban sakamakon nan?
Eh ba laifi, yana tafiya da kyau.
Kun gamsu da yadda abin ke?
Eh gaskiya mun gamsu.
Sunana Yahaya Baba Fati, ni ne nake wakilcin jam'iyyar APC na jihar Kaduna a wajen hada wannan sakamakon zaben dan takarar gwamnatin jihar Kaduna. An karbi sakamakon zabe a kananan hukumomi 19 wanda insha Allah gobe karfe 12 za a sanar guda hudun nan, kuma a sanar mu da al'umman jihar Kaduna waye sabon angon su, waye abin da nake nufi sabon gwamnatin jihar Kaduna.
Wannan dai shine karo na farko tun bayan zaben shekarar 2011 na gwamnati a jihar Kaduna. Da zabe yayi zafin da kowace jam'iyya cikin manya biyun da ke kan gaba ke ganin za ta iya lashe zabe saboda yadda suke dab da juna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. To yanzu kuma bari mu yi jihar Adamawa, inda mace ɗaya tilo ta fito takarar gwamna Aisha Binani karkashin jam'iyyar APC mai adawa, tana karawa da Ahmed Bintiri na jam'iyyar PDP, wato gwamna mai ci a yanzu a jihar da ke zama jihar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Atiku Abubakar. Salisu Lado Garba shine wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa, kuma ya mana ƙarin haske a wata tattaunawar da muka yi da shi.
To baba, abinda da yake faruwa yanzu a jihar Adamawa batun tattara sakamakon zabe shine an riga an gama kawo ƙuri'un jihar Adamawa na ƙananan hukumomi 18 daga safiya zuwa ƙarfe 6 na yamma. Daga nan sai shi ainihin wato baturen zabe dage zaman yace zuwa ƙarfe 10 na daren yau za a ci gaba. An ci gaba kuwa aka kawo ƙuri'un ƙananan hukumomi 2, ya zamanto an samu ƙananan hukumomi 20. Dama kuma jihar Adama tana da ƙananan hukumomi 21.
Sauda ɗaya ki.
An samu sarƙaƙiya da karton ƙasa da nuna wa juna yatsa tsakanin jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC akan sakamakon zabe na karamar hukumar Fufore, wadda kuwa karamar hukumar Fufore tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi manya masu girma a jihar Adama. To sai shi malamin zabe wanda ya je karamar hukumar Fufore ya bugo waya cewa ai an tare shi, an kwace takardar shaidar rubutawa wato result sheet, an sa an yi rigizon ƙuri'u wa jam'iyyar APC, wadda aka ce jam'iyyar APC ta ci karamar hukumar Fufore da ƙuri'u 37 da wasu 'yan ɗaruruwa a kai. To wannan sakamako ne jam'iyyar PDP ta ce ta kuma bata yadda ba, bata aminta ba, bata kuma gamsu da wannan batu ba. Hakan ya sanya su karan kansu 'yan PDP suka dunguma suka yi karamar hukumar Fufore, suma 'yan APC suka dunguma suka yi karamar hukumar Fufore. Inda bayan sun je can, shi kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa sai ba da umarni cewa agent wato wakilan jam'iyyu da suka shaida zaɓuɓɓuka da aka yi a ƙananan a ƙaramar hukumar Fufore su zo headquarter domin su sanar da shi halin da ake ciki da sakamakon da ke hannunsu. To garin a jira hakan ne har zuwa yanzu haka da muke ciki, an kasa sanar da sakamakon zaɓen ƙaramar hukumar Fufore,
wanda ita ce kuma ta ƙarshe.
Ita ce ta ƙarshe ɗaya tilo da ta rage, domin kowane ɓangare suna da nasu sakamako. Jam'iyyar PDP tana da nata sakamako, sannan haka kuma ita jam'iyyar APC ma tana da nata sakamako.
Wato maganarka da nufin akwai alaman duk wanda zai yi nasara a Fufure ɗin da kwayuwan zai iya zama wanda ya lashe zaɓe?
Kwarai kuwa, domin hakan ne ma ya sanya aka yi takardun ƙasa da nuna wa juna yatsa tsakani, saboda ita ce dai kadai ainihin ƙaramar hukuma da ta rage wadda ba a yi na sakamakonta a hukumance ba.
To Salisu Lado Garba kenan. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma bari mu je ga wannan rahoto inda hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana cewa ta yi amfani da ƙorafin manyan jam'iyyun hamayya wajen inganta zaben gwamnoni da wato da ta gudanar fiye da yadda ta gudanar a zaben shugaban ƙasa a watan jiya. INEC ta ce fiye da kashi 90 da na sauke sakamakon ta hanyar na'urar Bivas ya yi aiki a zaben gwamnoni da 'yan majalisar jiha duk da cewa an kashe ɗaya daga cikin jami'an hukumar. Ga dai Nasiru Adamu Ali Kaya da ƙarin bayani daga birnin Abuja.
This time around, our staff, we are waiting for the voters at the polling unit, and it was not the other way around.
Commissioner Labaru da wayar da kan masu zabe na hukumar Festus Okoye ke magana bayan taron manema labaru. Yana mai cewa zaben na gwamnoni da yan majalisar jiha har jami'an zabe ke jiran masu kada ƙuri'a, kuma sauki alƙaluma na ura ya kai kusan kashi 90 cikin 100.
I can't give you offhand the state where the staff has been killed, but we are compiling.
Ga kashe ɗaya daga ma'aikatan hukumar, Okoye bai ambaci jihar da hakan ya faru ba. Yana mai cewa za a fito da ƙarin bayani, amma wata ma'aikaciyar da ake tsammani ita ma rutsa da ita daga bisani an gano tana kwance a wani asibiti. Okoye ya ce duk bukatun da 'yan hamayya suka bayyana a lokacin da dan takarar PDP Atiku Abubakar ya jagoranci zanga-zanga zuwa hukumar an shawo kansu a lokacin zaben jihohi. Daga jihohin dan takarar NNPP a Yobe Alhaji Garba Umar ya ce zai gurfanar da INEC a gaban kotu don rashin sanya cikakkiyar alamar jam'iyyarsa a katin kada ƙuri'a.
Sai ba a saka kwandon da kayan marmarin ba, kawai aka yi wani abu mai duhu kai a gurin aka bari a shanta shi ne alamar, wanda kuma magoya bayan mu sun kasa ganin wannan balle su jefa mana ƙuri'a. Mun fita daga cikin tattara zaɓe saboda ba mai yarda da zaɓen ba da tattara shi, ba mai yarda da alƙalaman da ake tattara ba. Alhaji Garba Umar, idan an gama tattara wannan magaba da ko da an yi zaɓen daidai, ba mamaki kai tsaye bai tambaya ya ce kun ga ba za ku lashe zaɓen ba ne ya sa kuka ɗau wannan matakin. To ai in ma ba za mu lashe ba, amma za mu lashe sai a yi mana adalci tukuna, dole ne mun kuma za mu je kotu akan wannan.
Shi kuma Idris Musa Tijjani daga Adamawa ya ja hankalin hukumar zaben ne na tabbatar da ayyana ainihin wanda ya lashe zaben a jihar, inda ya ce masu labarun yanar gizo na ruɗa jama'a.
Ina kira ga hukumar INEC don Allah kamar yadda aka yi zaɓe lafiya Adamawa, ta yi gaggawa ta yi announcing wanda ya ci zaɓe a bashi kayansa don mu samu zaman lafiya.
Ba mamaki, ai ba a gama komai da komai ba ne ya jawo wannan jinkirin sanar da sakamakon.
Babu, an gama komai da komai. INEC ne ya rage mata, akwai local government ukun da ba su karɓa ba. Mun cika local government da Song da Fofore.
Kuma kace ana yada labarun da ba daidai ba ne a.
Eh, ana yada labarun da ba daidai ba a can ranar gizo da ake kira social media a Turance. So kaga wannan abun bai dace ba, zai kawo tension, zai kawo problem a state din.
Anan Okoye ya ce hukumar na aiki don 'yan Najeriya ne, kuma tana da 'yanci, ba wai a ƙarƙashin wani take ba.
We reflected the logo of all the registered political parties on the ballot paper.
Kafin mu tafi zaɓe, mukan kira jam'iyyu mu nuna musu alamun da za a yi amfani da su na jam'iyyunsu, su kuma amince, kuma hakan muka aiwatar. Hukumar zaben za ta sake zaɓe a wasu mazaɓu a jihar Abia don yadda 'yan banga suka wargaza zaɓe a rumfuna. Da alamun dai iya abin da INEC za ta iya ambatawa kenan, sauran ƙorafi kuma sai an gamu a kotu. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya da wannan shirin. To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai
Baba. ‘Yan bindiga sun afka wata mahaƙar ma'adinai da Chinawa ke tafi da ita, wadda aka buɗe kwanan nan a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, suka kashe Chinawa 9 baya ga 2 da suka raunata jiya Lahadi a cewar hukumomi. To amma gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawaye wadda da farko wasu suka zarga da kai harin ta fitar da wata takardar bayani daga baya, inda ba tare da gabatar da wata hujja ba ta zargi Rashawa mayaka daga kamfanin sojin hayan nan na Wakna da haddasa tashin hankalin. An ba da rahoton kashe farar hula 20 a wasu hare-hare daban-daban a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo mai fama da tashi-tashin hankula, inda aka kuma sake shiga fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen M23.
To da masu raro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, wato karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri ciki har da sakamakon zaɓukan gwamnoni na Najeriya. Idan mun samu, za mu kawo muku. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe, da ma Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka mana a wannan kira da muka yi a Kano, da kuma wato injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Karl. Baba Yakubu Makeri ne nake sallama, a huta lafiya.